من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya Allah tabaaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai suna al-usul al-thalatha na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah tabaaraka wa ta'ala ya ji kanshi da rahama insha Allah za mu tashi asali na uku wanda yake shine sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau muna biyar ga watan Sha'ban shekara ta 1446 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 4 ga watan 2 shekara ta 2024 miladiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu Malam yace al-asl al-thalith ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Asali tushe na uku shine ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sanin mufahimci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Malam yace wa huwa Muhammad bin Abdullah shine Muhammad dan Abdullah wato sunansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunan mahaifinsa Abdullah bin Abdul Muttalib Muttalib wato shi kuma dan Abdul Muttalib bin Hashim dan Hashim wa Hashim min Quraysh shi kuma Hashim din yana daga cikin zuriyar Quraysh wa Quraysh min al-Arab shi kuma Quraysh yana daga cikin Larabawa wal arabu su ko Larabawa din min zurriyati Isma'ila bin Ibrahim al Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdalu salatu wa salam Larabawa suna daga cikin zuriyar annabi Isma'il dan annabi Ibrahim al Khalil mana Khalilur Rahman masoyin Allah tabaraka wa ta'ala wanda kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake son sa malan yace alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa salam mafificin tsira da aminci su tabbata gare shi da kuma bisa annabinmu sallallahu alaihi wasallam malan ya ambaci kakanin annabi sallallahu alaihi wasallama guda biyu kawai sune Abdul Muttalib da kuma Hashim Malan yace walahu min al-umri 63 sana walahu min al-umri shekaru kuwa yana da 63 sana yana da shekaru 63 ne gaba daya minha 40 qabla an-nubuwa minha daga cikin su wannan shekaru 63 da yayi sallallahu alaihi wasallam 40 qabla an-nubuwa yayi shekaru 40 kafin annabtaka kafin ya zamto annabi shekararsa 40 tukunna wa 23 nabiyya yayi shekaru 23 kuma yana annabi wa rasulan yana annabi kuma manzo wa 23 nabiyyan rasula wato shekaru 23 kuma yana annabi manzo malan yace nubbi'a biqra an annabtar wato an sashi ya zamto annabi da kalm wato da surar iqra ayoyin biyar din farkon suratul iqra iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqa al-insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam wato nubi abi gaba an annabtar kan da shi sallallahu alaihi wasallam ya zamto annabi da wannan sura da aka fara masa wahayi ya zamto annabi amma a lokacin ba wai an umarce shi da isar da sako bane. Idan aka ce annabi, wato annabi shine wanda aka masa wahayi, idan wato ba tare da an masa umarnin cewar ya isar ga wani ba. Idan kuma aka ce manzo, wato rasulun kenan, shine wanda aka masa wahayi aka ce ya isar zuwa ga wani, yaje ya kirayi mutane, ya musu umarni, ya musu gargadi, ya musu albishir, to wannan shine manzanci. To shine malam yace annabi sallallahu alaihi wasallam an mida shi annabi da wannan sura da mala'ika Jibril alaihi salam yazo ya same shi, wato a wani kogo da ake ce da shi kogon Hira, garu Hira. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da yazo runguma ta yayi, ya rike Annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙarfi da ya matsa shi sai ya sake sai ya ce da shi iqra, yace kai karatu, ya karanta wato farkon sura din. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ana bi qari, yace ni ban iya karatu ba. Dama shi Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yace rasulan ummi, wato manzo ne kuma ummi, huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma. Wato ummi ne, ummi kuma shine wanda baya rubutu kuma baya karatu, to cikin haka akwai hikima mai girman gaske. Gashi Larabawa sun tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu da karatu ba, bai je gurin kowa ya koya ba, aka masa wahayi ya zo da Alkur'ani. Wato kaga me, wannan yana sake tabbatar da cewar lalle da gurin Allah ne. To amma tare da haka suke cewa ai shi yake rubutawa asadirul awwalin ne kawai, abin nan ne wato tatsuniya ce irin ta mutanen farko. To kaga inda a ce ya iya rubutu da karatu kafin ya zama annabi, da abin ya zama wani iri ma. Gashi fa su da kan sun san bai iya rubutu da karatu ba, amma tare da haka da yawa daga ciki a lokacin ba su yadda ba karin fari. Da ya zo ce da shi ya yi karatu, ya ce ma ana bai kare, ni ban iya ba. Sai ya sake shi. Aka jima can ya sake kama shi, ya sake ce da shi iqra, ka yi karatu, ya ce ma ana bai kare. Ya sake kama shi, ya ce iqra, ya ce ma ana bai kare, sai ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, har zuwa ayoyin biyar ɗin farko. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsorata, ya tafi gida, ya tafi gurin matarsa Khadija, yana cewa da ita ta lullube shi. Shine malam yace ya zamto annabi da iqra wa ursila bil mudaththir, an kuma aiko shi ya zamto manzo da suratul mudaththir. Wa baladuhu makka, garinsa kuma shine garin Makka. Wato Makka nan Allahu tabaraka wa ta'ala ya kaddari annabin ƙarshen duniya gaba ɗaya, daga shi babu wani annabi, daga nan an rufe annabtaka, kuma shine halittar Allahu tabaraka wa ta'ala da tafi kowa daraja da matsayi a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala a garin Makka. To wannan kawai sharaf ne, wato daraja ce babba ta ainihin wato garin Makka, ko shakka babu. Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya wato guraren ibadu da yawa a garin Makka. Ƙasar Saudiya gaba ɗaya Allahu tabaraka wa ta'ala ya mata albarka fiye da kowanne guri. Daga wato Makka sai Ardul Muqaddasa, abinan Kudus, Filistin, waɗannan gurare Allahu tabaraka wa ta'ala ya fifita su a kan dukkanin wasu gurare a faɗin duniya gaba ɗaya. Makka shine gari na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madina garin da ya ƙaura ya koma, kuma duka a yanzu da Makka da Madina suna cikin ƙasa guda wato ƙasar Saudiya wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya daga darajar wannan ƙasa duka wanda zai ce inda aka kashe jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ko ina tsarki Karbala to lalle ko shaka babu wannan wato san zuciya ne kuma fadin abinda babu dalili ne tare kuma da rena wato matsayin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bana ka tunda kowa ya ittifaki kowa ya yarda cewa dan Makka ne lalle abin a ga kimar Makka ne kuma duk wani musulmi in zai yi ibada zai yi sallah zai kalli alqibla ne alqiblan nan kuma tana Makka Ka'aba din kuma kowa ya tashi yin haji bai sai ai wani gari ba ya zanto yayi haji ba sai dai ya je can din to wannan kawai wato matsayi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya biya wannan gari din ga Annabi Ibrahim alaihi salam wanda nasabar Annabi sallallahu alaihi wasallam take tikiwa zuwa gare shi ko take kaiwa zuwa gare shi wato ya zauna a garin Makka ta yanda har matarsa Hajara ta haƙi rijiya wato domin baiwa dan Annabi Ibrahim din wato Isma'il ruwan sha ta zamto bi'ir Zamzam Zamzam wato rijiyar Zamzam wanda duk duniya kuma babu irin wannan ita ba to duka wannan sharaf ne Allah tabaraka wa ta'ala yayi shi ya sanya shi a garin Makka saboda ka duk wani musulmi yana ganin kimar kasar Saudiya ko shakka babu duk wani musulmi na kware yana ganin kimar Saudiya sai dai in mutum ba musulmin kware bane to wannan ko Annabi Ibrahim alaihi salam shi da ɗansa Annabi Isma'il suka gina Ka'aba ko suka assasa gini akan ginin da mala'iku suka yi ko ginin da Annabi Adam yayi kamar yadda su malaman tafsiri suka ce ko malaman tarihi ko kuma suka fara ginin wa iz yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna wato malamai suke cewa shi ya fara ginin sai ya zanto ga maqamu Ibrahim wato inda ya tsaya lokacin da ya roki Allah tabaraka wa ta'ala za a fara ginin to wannan maqamu Ibrahim din duk duniya babu inda yake sai Makka din kuma sunna ce mustahabba idan mutum ya zo ya tawafi da dakin Allah tabaraka wa ta'ala ya yi raka'a biyu a maqamu Ibrahim saboda kamalan yace ursila bil mudaththir an aika shi an aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan surata mudaththir wa baladuhu Makka garin sa shine Makka ba'athahu Allah bin nadara Allah tabaraka wa ta'ala wannan akunna wannan bulafan an kunna wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba'athahu Allah bin nadarati Allah tabaraka wa ta'ala ya tura Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi da gargadi a ja hankalin mutane a musu gargadi ane shirki dangane da shirka su kiyaye shirka ba'athahu Allah bin nadarati ane shirki Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi da gargadi dangane da shirka a kiyaye ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo karan fari abin da ya ta kiran mutane kawai kafin a koya musu ibadoji ma kawai shine a kiyayi bautar wani Allah a kiyayi jin tasirin wani irin abin da Allahu tabaraka wa ta'ala kadai yake da iko akan wannan shirka tukunna addasa tauhidi Annabi sallallahu alaihi wasallama Allahu tabaraka wa ta'ala ya aiko shi ne da yau mutane gargadi cewa su kiyaye shirka domin ya zo ya samu garin Makka sallallahu alaihi wasallama lokacin babu musulunci tunda shi ne annabin saboda kawai suna bautar gumaka ne ya zo ya samu wato harami da gunkuna da yawa gumakai birjik wajen 300 ko na makamancin haka kuma fiye da haka yana kiran mutane ko mutane suna sa tasiri a zukatansu dangane da waɗansu abubuwan bauta wanda suke ba Allah ba suna jin wannan ababen suna da tasiri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam za a je yaki sai wasu daga cikin sahabbai da suka ga mushrikai suna da wata bishiya da suke rataye makamansu da kudirin cewa in ka je ka sa makaminka a gindin wannan bishiya ka rataye to lalle zaka samu sa'a a wajen yaki suna ce mata zati anwat ma'abociyar gurin rataye sai suka ce ya rasulullah ij'al lana zati anwat mu ma ka sama mana wata mai maratayai mana kamalahum zati anwat kamar inda su ma mushrikai suke da mai maratayai mu ma ya zama akwai inda zamu rika zuwa muna rataye takuban mu da sauran kayan yakin mu domin neman sa'a a jikin wata bishiya to kaga duka waɗannan al'amura din suna daga cikin datti da kwama cala ta ainihin wato na shirka shine jin cewa wata bishiya ko wani aljani ko wani gidan tururuwa ko kaza zai baka sa'a ko wani makamancin haka Allahu tabaaraka wa ta'ala ki bada sa'a a gurin sa ake neman sa'a subhanahu wa ta'ala Allah ba'athahu Allahu bin nadarati 'ani shirk wa yad'u ila at-tauhid yana kuma kira zuwa ga tauhidi والدليل قوله تعالى ما لن يتي دليل وانا مغانا ديكو شيني فاتن سمت اوكاكي يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر وانا ايو يقودا بكوي ما لن يتي سوني دليلي كان تيور انه صلى الله عليه وسلم Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi da manzanci da wato wannan sura ta Mudaththir ya kuma umarce shi da cewa wato yi mutane gargadi su kiyaye shirka ya kuma kiraye su zuwa ga tauhidi shine mallan yace wa ma'ana ma'ana tafsirin waɗannan ayoyi fadin Allah tabaraka wa ta'ala qum fa anzir da yace ya ayyuhal mudaththir ya kai wanda ka rufa kalin luku kun fa'anzir ka tashi ka yi gargadi ayyun ziru ani shirk ka tashi ka yi gargadi dangane da shirka wai da'u ila tauhidi kuma wato yana kira zuwa ga tauhidi warabbaka fakabbir dangane da ubangijinka kuwa ka girmama shi ai azimhu bit tauhidi ka girmama shi ta hanyar kadaita shi wathiyabaka fatahhir Allah tabaraka wa ta'ala yace wathiyabaka fatahhir wasu malamai suke cewa kamar yadda malam ya kawo anan ai dahir a'malaka min ash-shirk thiyabak din shine a'maluk haka wasu suka ce wasu suka ce a wa thiyabaka thiyabak ana nufin jismik mana jikinka ka tsarkake shi kada jikinka ya aiwatar da wani abu na shirka wanda Allah tabaaraka wa ta'ala bai dinde shi ba sai malam yace wa thiyabaka fa dahir ai dahir a'malaka min ash-shirk kai tsarkake ayyukanka daga shirka wasu malaman tafsiri suka ce ka tsarkake jikinka daga shirka ko kuma wasu suka ce ka tsarkake ayyukanka daga shirka wa thiyabaka fa tahhir ma'ana dai ka tsarkake kanka daga nisantar shirka war rujuz fa hajur ar-rujuz ma'ana datti sune gumaka fa hajurka wato ka kaurace musu mallan yace ar-rujuz al-asnam rujuz dinnan shine wato gumaka wahjurha ka kaurace musu su gumaka din mallan yace na'am wahjurha abinda ake nufi cewa kaurace musu da aka ce war-rujuz fahjur gumaka ka kaurace musu yace kaurace shine tarkuha wa ahlaha shine ka kyale gumaka da masu gumakan ba ruwanka da su wal bara'atu minha wa ahliha ka kuma barrantar da kanka daga ainihin gumaka din ka kuma barrantar da kanka daga ma'abota gumaka din ko watrin ne sun gani mallan yace akhadha ala hadha 10 sinin النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على هذا 10 سنين يا أو تشيكرو قوم أكن هكا أكمي غرغئي أكياي شركة da kuma kiran mutane zuwa ga tauhidi shekara 10 yana wannan akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhidi yana kira zuwa ga tauhidi wa ba'd al 10 bayan shekaru 10 urija bihi ila samai akai wato akai dauke shi zuwa sama akai me miraji kenan urija bihi ila sama aka haude shi zuwa ga sama wa furidat alaihi salawat al khams aka faranta masa wato salloli guda biya mana dai bayan yayi shekaru 10 yana kira zuwa ga tauhidi bayan shekara 10 sa'an nan me sai aka tafi da annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa sama ya tafi gurin Allahu tabaraka wa ta'ala zuwa sama domin bashi sallah na wata angani wannan qadiya wato akwai abin lura kwarai da gaskiya a ciki na cewa Allahu tabaraka wa ta'ala yana sama koda waɗanda suke cewa Allah ta'ala bai ya sama amma sun yi da cewar annabi sallallahu alaihi wasallama yayi me Isra'i da Mi'raj sun yi da cewa ya je sama to yaya gurin waje sama kaga kenan idan mutum ya ce ba gurin Allah ya je ba to akwai toka da warwara kenan kamar bai da cewa akwai Isra'i da Mi'raj ba kenan haka bayan ayoyin da suka nuna cewa yana sama din annabi sallallahu alaihi wasallama kaga kenan wannan shekaru 10 a lokacin ba a san salloli guda biyar a matsayin su na yanzu ba yanda ake yi salloli guda biyar ba kawai Allahu tabaraka wa ta'ala ya yi wa qumu lillahi qanitin ku miƙe kawai ku tashi kuna masu bautar Allahu tabaraka wa ta'ala kuna masu biyayya gare shi kuna masu kaskantar da kai al-qunuti shine wato kaskantar da kai kuma biyayya ga Allahu tabaraka wa ta'ala to a karan fari da wannan shekaru 10 din sai dai kawai in ka ci abinci ka tashi ka kama sallah in ka ji ka gaji ka huta a jima ka tashi ka kama sallah ba maganar azhar tayi la'asar tayi magariba tayi yanzu lokacin isha'i a'a kawai sallah salloli biyar su ne me wato mataki na biyu na kalmar musulunci gaba daya shika-shikan musulunci daga shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ɗaya kenan sai mai iqami sala to wannan iqami sala din ba a fara ba sai da aka tabbatar da wancan shahada Allah ilaha illallah tsawon shekaru 10 tukunna sannan sai aka fara wannan yana gwada me wato matsayin tauhidi a zuciyar dan adam i'tiqadi na zuci shine ginshikin komai na addinin musulunci kana zuwa masallaci sahun farko kullun jami'i amma bakka da kyakkyawar aqida to yanzu kai kana da matsala bakka da asusun ma da za a baka ladan sallar tukunna sai kana tauhidi tukunna ne ga shan annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru 10 kamar da muka ji shekaru 10 ana kiran mutane akan fa kadaita Allah din tauhidin nan dai tukunna ake yayi shirkan nan tauhidin nan tukunna kafin aka bashi kuma salloli guda biyar a cikin yini lalle muka yi duba zuwa ga wannan za mu ga lalle matsayin tauhidi matsayinsa ya kai a cikin addinin musulunci shi yasa duk mai hankali musulmi duk abin da zai taba masa wannan gurin bai ya yarda da shi ko daga gurin mahaifinsa ne ko mahaifiyarsa ce ko wansa ko abokinsa ko waye ko waye ko ubangidansa ba zai taba yarda a taba da dai gurin nan ba domin shine zuciyarsa shine rayuwarsa tauhidi domin babu tauhidi ai musuluncin ya mutu to kuma kai in ba musulunci a jikin kaga an samu ala mana musulmi ba shi da jarin da ya wuce tauhidin sa aqida lalle sai mun yi taka tsantsan sai an yi kafa kafa malam yace wa furidat alaihi as-salawatul khams wa salla fi makkah 3 sinin annabi sallallahu alaihi wasallama yazo yi salla a makka tsawon shekaru 3 a matsayin salloli biyar na farilla din nan shekaru 3 akai ana yi kenan me in ka hada da waccar goma da wannan uku ya zamto nawa 13 kenan shekaru uku yayi a makka yana aiwatar da salloli na farilla aka umurce shi da yin hijira zuwa makka yaje can ya shekaru 10 yanayi ya zamto nawa 13 wato shekaru 13 na salloli na farilla da aka faralanta su wancan shekaru 10 na farko lokacin ba a faralanta salloli guda biyar ba saboda shekaru 13 annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a duniya tare da waɗannan salloli guda biyar a matsayin farilla sallallahu alaihi wasallam kuma dangane da sallah yace wa ju'ilat qurrata aini fi salah sanyin ido na daɗi inji na samu hutu yace an sanya min a cikin sallah ne yace kun ga duk duniyan nan mali wala duniya illa karakibin istadalla tahta ash-shajara annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun ga duk duniyan nan gaba ɗaya ne ba abin da ya dame ni da duniya ba abin da ya haɗa da ita dan wasu ka ba shawari ka roki Allah a maida duwatsun nan masu zama zinare wanda in yi roki Allah ta'ala zai yi yace to aini duniyan nan da kuke gani na fa ba abin da ya haɗa da ita sai dai kamar matafiyi ne istazalla tahta ash-shajara da ya tsaya zai sha inuwa zai huta ƙarƙashin bishiya iya kamar haka ne fa ɗan tsaya ne ɗan huta mu wuce sai ya ce to ababe uku kawai aka samu nake so a duniya hubbiba ilayya min duniyakum a wato ababe biyu sai ya ce hubbiba ilayya min duniyakum an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurrata aini fi salah abinda aka soye min shine mai wato ina san aure ina kuma san turare an sanya min sanyin ido daɗi idan ina cikin sallah ya ce wannan abu uku ne kawai in ban da wannan ba a duniya sallah turare aure jannu sallah ya ce wannan abu ne kawai idan sa a duniya in ban da wannan ba abin da nake ji yana burge ni ko ina so in ji annabi sallallahu alaihi wasallam Malam ya ce, "Nan, wa ba'daha bayan wannan shekaru uku ɗin, umira bil hijirati an umarce shi da cewa ya yi hijira, ilal Madina zuwa garin Madina. Madina, kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gare ta, ana ce mata Yathrib. Yathriba shi ne sunan garin Madina. Da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma sai aka samu ta suna al-madinatul munawwara mana binni mai haske tun daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki kuma 'yan madina sun karɓi bakuncin annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya iso garin madina da yawa suna ta yaya za a yi a kan lallaifa wane ya ce shi zai sauki annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya ga ina zai kama ya yi gidansa wane ce a shi ne zai sauke shi wannan ya ce ni zan sauke shi wannan ya ce ni zan tarba kuncinsa aka ce ai yanzu abin da za a yi shi ne to a kyale taguwar kar a jata duk inda ta je ta zauna to nan ne nan zai kamfin sallallahu alaihi wasallam tana zagayawa ta je gidan abu ayyuba al-ansar abu ayyub tana zuwa gurin kofarginsa tak a gidansa aka masa murna aka masa farin ciki lalle ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam zai sauka gidanka kenan gashi taguwarsa ta tsaya a gidanka albarka ta sauka kenan saboda haka ya sauki annabi sallallahu alaihi wasallam kafin annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya sami gidansa sallallahu alaihi wasallam malam yace wal hijratu نعم والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ما لا يتي إتا هجرة هو إتا شيء الانتقال متين يتشلو قبات أي يفتا من بلد الشرك دقا قرن دا أكي الشركة إلى بلد الإسلام زوا قرن دا أكي نمسلنش yanzu makka anan aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam na aka fara masa wahayi kuma anan ka'aba take dakin Allah yake anan safa da marwa suke ko anan bi'ir zamzam take anan arafa take duka a makka ko duk da ke cewa dan kamar arafa dan wajen gari amma dai duka yankin makka to kenan makka akwai sha'airul islam da yawa amma tare da haka ana shirka a makka kuma an hana musulmai sakewa madina kuma a lokacin kaga annabi sallallahu alaihi wasallama bai je ba tukunna ballantana a ce eh nan ne ainihin garin musulunci to amma tunda su mutanen madinan ba za su me kyamace shi ba wanda suka yi imani da shi suna maraba da yazo ta zama to ita ce garin musulunci kenan tunda a lokacin sahabbai za su samu dama su yi ibada yanda suke so sabanin garin makka to ya zama to hijira kenan tunda makka din ana shirka kuma ba za a samu sakewa a yi ibada yanda ya kamata ba madina kuma za a samu damar a yi ibada yanda ya kamata sai ta zama to madinatul munawwara annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi falalolinta malamai da yawa sun yi littafi akan falalar madina kadai falalar ta zallan falalar garin madina kawai zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama madina ta zama wato wani abu daban annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa makka ake cewa madina din da kuke gani ba yanda za a yi wato annoba ta shigo din da za a yi annoba a duniya banda madinan nan ba yanda za a yi ta shigo madina ba yanda za a yi ta shiga garin makka sai yake cewa dujjal idan ya tashi dujjal zai zagaye duk duniya amma bai isa ya shiga garin madina ba ko ina zai iya zuwa amma banda madina ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa lokacin da dujjal zai bayyana a duniya zai zama kofofin makka ai madina yace a lokacin zai zama tana da kofofi na shigarta guda bakwai ba wata kofa face akwai mala'iku a wannan kofar suna tsaron garin madina daga zarar ya zo mala'iku za su tare shi saboda ka bai isa ya shigo garin wato madina ba sai malamai suke cewa tunda da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana cewa makka ko madina wa makka ko makka wa madina suke cewa to wannan ma har da madina a har da makka ba zai iya shiga ba amma kai tsaye dai nassu hadisi ya ce madina da wata hanya yake cewa duk wani munafiki zai fita kafin a tashar kiyama dole kowa sai duk wani munafiki ba zai iya zama a garin madina ba madina ba ta rike munafiki a cikinta dole sai ya fice saboda gari ne mai albarka gari ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita shi akan sauran garuruwa ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu a garin sahabbansa yawanci suka rasu a garin matansa a garin kaga lalle wato gari ne mai girman kadari ko shakka babu malam yace wal hijratu faridatun ita kuma hijira farilla ce ala hadhihi al-umma akan wannan al'umma min baladi shirki ila baladi islam wato farilla ce akan wannan al'umma su yi hijira min baladi shirki daga garin da ake shirka su bar shi ila baladi islam zuwa garin da ake musulunci farilla ne garin da kake in ka gane cewa shirka ake to farilla ne ka bar garin dolen ka shi yasa malamai suke cewa bai halarta ba ka ɗauki kanka da kanka ka kai kanka garin da ake shirka haka kurin ka tashi ka tafi kudu ba ka ganewa ramadan ya yi ka ce to haramun kake ta aikatawa don me za ka tafi can me kake nema a ko'ina ana samun irin abin da kake nema idan ka ce ka tafi don can ya fi nan kuɗi ne to nawa-nawa ne kuma suke masu kuɗi a nan idan garinku bai maka ka koma a irin inda ake addini irin na garinku ka canza wani garin man amma sai ka shiga tsakankanin arna ka ji an ce ya je bai isa ya sallah a fili ba sai sun koma gidansu iyayensu ya so yanci da nan sannan su hada a zahar la'asar magariba kafin su fita dama sanyi asuba in sun dawo su hada sauran guda hudun su yi da wannan ganganci ne mutum yana ta wasa da rayuwarsa kawai zai mutu ya zama ya je yana dama a gurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya kare haka nan kasashen wato turawa wanda suke suna kuntatawa musulmai ko suna kuntatawa duk wanda yake yin addinin musulunci wannan bai halasta mutum ya tafi ba Lajnatul Kibarul Ulama'u Saudiya sun ba da fatawa cewa haramun ne mutum ya dauki kansa ya tafi da sunan neman kuɗi ko karatun boko zuwa ga garuruwan turawa dan neman wani ilimi na sana'ar duniya ya je ya zauna a gurin haramun saboda ai wannan wato gangancin yayi yawa da yawa idan ka mutu kalas shikenan wani ya taba gaya wani ke cewa yana karatu a wani yanki a China yace idan ka je yace so idan kuka hadu ku uku ko ku biyu da sunan kuna ibada to za a kama ku ne gwamnati za ta kama ku a gwamnatance in kuka hadu ku uku kuna yin ibada a matsayin ku na kristoci ma za a kama ku a matsayin ku na musulmai za a kama ku duk wani abu dai in dai sunan sa addini to za a kama ku ne sai dai gurin da yake an yi assigning dinsa a matsayin gurin ibada ne an bi duk protocols da ake bi gwamnati ta yi ta amince cewa guri kaza a gari kaza akwai gurin ibadar musulmai a can to sai dai ka hango ta kaje can kaje ka sallah in ba haka ba kuma sai dai in ka zo ɗakin ka zo ka yi ba wanda ya sani amma in za ku haɗu a waje ku zo ku yi za a kama ku idan ma ku kristoci ne za ku haɗu ku yi a waje za a kama ku sai dai a koyi to kai me kai ka wannan abu saboda ya je karatun boko ko zai koyi technology ko wani abu makamancin haka to ya ba nan ganganci tunda ba abin da mutum zai yi a gurin wanda suke ba musulmai ba kuma ya ce ba zai koyi shi a gurin musulmai ba kuma in ma sai a can din ne to wace sai da wani abu sana za ka rayu mutane nawa ne ba ruwansu ma da irin wannan karatun kuma suna ta rayuwa sun ma fi ka jin daɗin rayuwa ai ba wajibi ba ne wanda ka addini tauhidi musulunci shine gatan mu gaba daya saboda kamalan yace ita hijira farilla ce akan wannan al'umma shine mutun yayi hijira ya kaura daga garin da ake shirka ya koma garin da ake musulunci wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'a kuma tana nan har alkiyama ta tashi sai dai me in mutum bai samu dama ba to akwai me akwai uzuri in mutum bai samu dama akwai uzuri na mata hankali amma mutum ya samu dama kuma inda yake din ma'ana yanzu in kana inda addinin da ake yi musulunci kashi 10% ne ga wani guri can kana kuma da damar ka koma ana kashi 60 cikin 100 to dole ka tafi can na fatan gani kuma waɗannan al'amura fa jama'a dole mu saka su a cikin zuciyarmu domin ba a shafe ta ba hijira ɗin nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi tunda ba a shafe ba dole mu saka a cikin zukatanmu sayyidina abubakar da sauran sahabbai sun yi hijira sayyidina abubakar ya yi hijira ya bar makka ɗan makka ne da iyayensa da kakanninsa duka da gonakinsa da dukiyarsa duka a makka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ni Allah ya umarce ni na bar garin nan yace a to ai mu tafi kawai ba ka tafi mu tafi zaka ce ya hada wa yaransa kaya nana Aisha ta ce aka muna kanana haka aka dan wani abuwa ta ce cikin rana na gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidanmu tsakiyar rana da rana aka harada mana kayan mu aka tafi suka bar gonakin su da duk wani abin da mutum yake ji ya mallaka ya kyale shi ya yi hijira saboda Allah duk gonakin da bino wani yana da gindin da bino ya fi nawa amma ba ruwansa da shi ba fa ya bar wani jira ba ne ko ya tafi ne saboda addininsa saboda haka wannan abun ko da fa zama kake yi misali kamar da muke a yanzu akwai barazana wajen aqida mai kyau taka ko ta iyalinka ƴaƴanka ko matarka unguwa ma fa da kake zaune akwai hatsari to wannan dole ka canza unguwa an gane Allah tabaraka wa ta'ala ce inna 'ardi wasi'atu kasan nan tana da fadi ku yi kaura ku koma inda za ku samu damar ayi addini yanda ya kamata ka gano cewa yaranka yanzu inda ake kewayen nan sa'annin su ko wanda suke rayuwa tare da su kowa Allah ne a gurin su to kana cikin hatsari ƴaƴanka suna cikin hatsari mummunan kuma dole ka ka tashi ka bar wannan gurin saboda sai da cewa Allah guda ɗaya ne ta fata gani waɗannan al'amura abin da ya safi wato hijira din nan dole mu yi taka zannan amma sai mutun ya samu dama ka'idar ke sai mutun ya samu dama a ci daga Najeriya yanzu Najeriya musamman arewacin Najeriya ai ana addini wani kaso mai yawa na ciki amma ba 100% bane ai tunda akwai ababen da haka ya kamata a yi ba haka ake ba a shari'ance kuma ma'ana a hukumance to yanzu ba za a ce dole sai ka tashi ka tafi ƙasar Saudiya ka je ka zauna ba ai baka isa ba baka da wannan kuɗin ko a ce sai ka tafi ƙasar Afghanistan ko wata ƙasa dai daga cikin ƙasashen da suke ƙoƙarin addini tunda kai baka da dama in kana da dama shine dole ka tashi ka tafi na wata gani yanzu zaka zo ka ce sai ka tafi tunda waɗansu daga cikin wato wanda suke da fahimtar cewar eh hijira ɗin wajiba ce to su basu da wato basu da fahimtar ko basu ware akan cewar idan an samu dama ba shine har aka yi darul hijira da suke ban sani ko yanzu har yanzu akwai koya uku suka yi gari a ƙauye a Najeriya guri-guri sun yi hijira su ababansu irin na musulunci ya su riƙa yi ɗaiɗaiku ka za ka samu wani ya tashi ya tafi can suka yi garinsu a daji ka abin nan mata ba sa yawo kaza kaza da sauransu haka in mutum ya yi laifi za a masa shari'a ta addinin musulunci ya zama sun yi hijira amma dole ba su yi sauran rayuwa ta yi haka ba sai an yi takalluki da sauran kuma al'umma tunda matuƙar dai kana cikin ƙasar ai dole sai an dama da kai dole wani abu in kana dama ne ka bar ƙasar to baka da dama musulunci kuma yana da sauƙi akwai uzuri maka da dama ne za ka ce ko wannan musu ya tafi Saudiya ai bai isa ba in ka je ma in lokacin ka yi za a koro ka a ce ai bizar ka ta ƙare ko resident permit ɗinka ya expired kafin ma ka je sai da dalili tukuna kafin a baka visa interview visa ɗin dan me za ka je umra za ka je to sati uku hajji za ka je to musumul hajj ya ƙare ka koma garin a wata sharika ce wani kamfani zai ɗauke ka shi kuma zai baka kafala da sauran su ma akan wasu conditions misali lokaci ne misali kamalan yace ita dai hijira din wahiya baqiyatun ila an taqum as-sa'a tana nan har alkiyama ta tashi in mutum ya samu dama in mutum bai samu dama ba kuma wato wannan yana da uzuri muna sa ran Allahu tabaaraka wa ta'ala kuma zai mana uzuri subhanahu wa ta'ala saboda haka yanayi na lokaci anan za mu takaita abin da an karanta mana dadai na fassara mana dadai Allah ta'ala ka sa mu tarayya duka a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allahu tabaaraka wa ta'ala ka gafarta mu
Allah